الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبقى ولود تبتو يا الله، الصلاة يسيتي بآمن شوي ولود تبتو يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله تعالى ya ci gaba gani be karatu na ye jimbe ne alhamdulillah karatu ne shi gogale ne ji bayani sai tafsir shurutu ji dawabitu ji qawaidu ji dan gani be dele idi alaka gangani be secularism, interfaith, globalization, feminism, democracy, voting, ba ta ji gurgudu yi sami lafa lamar wuce. Wale ga mini yana shi matu ya gayya lami fanan, wale ga idea wa riji shi bai tafasiri shi ga dukkan fikiyar musulmi jo, wuce jingwalo ya kuji bai kiyar shi bai tashi hankali shi. Aga sa kun wuce guzo waje abele nasara ja su fikin ya musulmi ga yi na magamai kata na system education ya yi na wunde bukata yi yaje wunde bukata ne lati ne daga babu waje abele a rikawa latsari yin karatun waje ba gama na sun kaku na ji gabo ku ala mu jina ya gane ja ga ta almaji ni system of education bana wato ya gana ga ya ce makaranta islamiyya ji wani wato ya gane ja gaga cikin wazi ya manya sunna ji ne je yi talima fiye masallaci yau kaka yi da audio ji na je zai ke wa zuwa ga karatu ji na yadda wuce ya toto alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu alai zuma wuce ga ba duk gaggaje ki a ta to wuce ba lawa da gule ci a sai ka wuce ba ka a sai a sati ke ci wuce ba ya a sai duk kaza kaza ji ba ta yi ne zai ce kwanne ci da sunan ki a da sunan reform ya harka yin education wale gan ta dere da Marrakesh declaration na najin Marrakesh tsakanin Abu Dhabi Forum for Peace gangan bi headed by Ibn Bayya gangan bi Wizarat al-Qafwashun al-Islamiyya ya Morocco 2016 ni ne na mala command na ga wa ga tiyan musulmi jo Allah tsare ya karatu jama tare ya karatu ala waje ba to age report da ban tani Blair Institute for Global Peace Tony Blair Institute for Global Change ko diga na ko in conjunction gani bi anti defamation league na makungiye yahudawa juro ko le organization guba na ta report ke peace and tolerance education in Arab world 2 decades after 9/11 ko le bicike a je wucin 10 years da kiyan yanayi ga peace and tolerance education in balarabe jona haka dayan education in balarabe daga nasiru habbe karshe ba ta sai na ami cucu ba ka da nan suna tara gibe wuda waje mayo in balarabe benin ta contact ila za na je kiyan alasari education ya yaji tara ta ta da sunan ak support ya terrorism ya ki shawara ne ji Allah biyu shawara ne mafari a ga yawa gan ki yi musulmi shi a fi awu ne yi ga interfaith ne a fi awu interfaith a fi awu haki minority ke Jew shi na ke Christ shi na ke Hindu shi na ke Sikh shi na ke Buddhist shi na ke Shi'a shi na ke Baha'i shi na ke Ahmadiyya shi na Ahmadi bukata awu ne zai ga Abrahamic faith na ní ọdí gáà ní ọkọ ẹwà gẹ̀ẹ́ ní pàátá aláwọn àdìsí àárín aláwọn awú àmà ń gọ́ọ̀lẹ́ sílàbọ̀ sí ẹlẹ́ láwù kàràtú náà ń ga láwù gan àkáàdì ti rẹ̀ mùsùlùmí egungun kún ń ga láwù gan colonization a ní àkolonize ní kìnyẹ́ mùsùlùmí yọ a ní àṣẹ́dùn a ní àdì balfour declaration yẹ 1914 àti a falastin láyà yahudawa jọmọ a falastin laya israeli ciyo ba hannu a ji ba ne conference na tsara ke shaidu Europe, they see a lot here, Muslims are going to go to Nigeria, Britain, where they are colonized here by West Africa, Russia, also France, where they are colonized by area West Africa, also Britain, where they are colonized here by India, Lakaza, where they are colonized here by Kazan, Italy, where they are colonized here by Libya, the trouble is Fiji. Go in the Sarah, I got shared with you by the conference. I should be a syllabus. Now I got a week, you Muslim, I got a week, and then you Muslim, so I got two dada for the teacher who wear wood, you know, two dada as you colonize, you know, two dada as you can know. Well, then it's better. I got two years. And I'm allowed to go where you woody, where you Nasara, where Buddha, where cousin, where Sikh, Allah, where you Muslim, but as you near syllabus, you. We need a combination now, like baby, at home. And do the guy to jihadi. And well, one bara. Go out the castle, as the castle, chija. And the pata, allow a wire. Syllable, so I'm a guy with the minion, caracoma, boy, and no one. Preaching, hate speech. Baby, man. Again, don't do now. Syllabus, a gawu, a chair, ya woody joe, the chair, a farajona, a gawu, ten women, and a Quran in the Sunday. What evil, a look around in a lounge, you die, you want a body, you die, 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 you the father, which I did, cannot yen the partner of the Quran, we are using the other school. I got a woo which is woman. Yen they are winning here. It's a framework in line with Abu Dhabi guidelines for teaching interfaith tolerance should be adopted. Well, the Abu Dhabi guidelines, it's here we interfaith to Ngai Yenaga woo in Alagikini, it's here Allah would give you Allah comes to me and the age of Muslimian. The Luga come Yan Quran, it's here your woody show, I got to be him. I come out, you say, Tien of Sarah, you'll be a woody, I got to be him. I come Yan with the magic, I got to Gangani, you him. We need a commendation here, syllabus, which was on. We need a commendation report, which I'm Adam, I did Bukata. Allah would be Muslim. Yeah, I dad the Woodiji, I dad the Nasaraji, I dad Keba, I look at Keba, I jin don't got Keba, and don't do that. Ga, what is Wagali who is a day? 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 Who kwa ajini wichi nama ii kule tiri chu kemne deza wangi jayi na so mga gole tiri chu azza wangi mga mwaga aji muhammada gani juga ajini ubu ima na alwala wajbara mga dambu ma agabde diya ma syllabus yena aga ala uji jina mga de history newu colonialism nama mga de newu orientalism nama mga de newu harika emissionary ani mission jigada tiye muslimi jono ma mga lab mga ube ani ani harika en zionist ji harika en sayoniya ji ani afeji makilchi za chumi 1914 ashwe kuyo do aji dedo ji hada ashwe falestine guoma aga eneji benyo aga la uwe jinyo muslimi jima ani akule na ezi jinyo muslimi jo ala ya wichi pata waya syllabus bali enu gwea la uwe jinyo muslimi I did allow our gun, Yawuda Waji, I would have designed she, Anya Kinabu, Ayi Baba, Anya Jibayo, Anya Waholocaust, Anya Ibabao, Anya Hitler Jibayo, Abu Muslims idea would be Rame, Betel Senya, Yawuda, again, no way, and now we give Muslims in Ungadan. No, you are not. Report here. Report with me, you shall I don't know. Mu ti ofin bi gamon niji na jun woni a shituka de tien la mari ne jo bina nga yi man ne yi dan jamal badwi de ibn bayye de ri hamza yusufi ko ne za won ci shi ga yi ze jun woni a shituka no haddi no le do kan haddi ni da gazawu alawan waga e da gazi meji umlaji awa alawan dibla shitu e da gazi meji umaya wajani alawan fukaku e da ganyi alawan kogwa ngole yen neji to ne gani be kiyan muslimi je no kugangani biwi biana to su ay chekwa kasila bo so ngadama zandoro mungawu ma malawa bata nini pata da nini recommendation report won ti jo kin balare de ma zai gida pata illa mare mare kitin lamarin na jibani alima umman alima wajin da umman jini da ya bi ne ga tari salahu din al-ayubi huwa sira ali sa sallam huwa sira khalid ibn walid huwa anya di gazo to salibiyo crusade wars ujiya huwa anya di muslimi andalus bo huwa wole ko ji sila bo sa ajino kawai hare gbo nan ga yana balare ne na balare da ga zuwa wulare ci bani un sa paragraph ci ci wo ene paragraph ya wule ene ji faru a musulmi an da so na magalare ci wo wongo ne idea na da buru ogun ne ogun technos in ga mala ne ji ka report nan ta ka da ya balare ne benyo to ya ji ni to ya laro ci to na wu to ya sorfu to ya da ta wura ju a ci da recommendation ne yanzu misali ni ka kai hati babu na gan country jidambo ne yahudi fi tun ajifona ugwani halala wegiye muslimi ji haki ya yahudawa ji da dikin ga soyo kaza ga soyo a shaji shada da lamarai fito ministry ne ga ga ke tiyana to ba shi ta dole ga shi lamarin ne ga gaji da banu ga yanzu gina dole ka muki muslimi ga da bukatun ayat sila bosaji saga dawa Jewish organization ji a chadaji reform na ya kunga na mental colonization wani ke yi nabi reform yi yi na ma visa na ji amfani na na ma report na ganyen na gaga awu ji muslimi jona ki Jewish ya lawu ya jajo ki content ya na fitin mudo na dole tarihi da muhimmanci rayuwar jama'a kaga wacce ne jigina wa ɗe gane ya da mai buruna ta filiji mai cheko musulmi ya ga ɗaki tarihi yayi mu attempt yin na ala musulmi ya gangan gani bi musulmi ma fari reform yirin nan mu a jingalo extreme di moro ibo mawdu jihadi alwala wal bara annama ne hududu lamba ne kisasu ko lamar ya kamu ya rizima lamar ya kamu ya siyasa ya musulunci da ya laji biyu ne ya guwa ya sila boso manna ja wuji masalacho ne ya kawa zai ja wujin bune ya kawa zai ja kata kada ya spray biyu ne ya kawa kawai ya zanuwa shi maza wuyen na fahimta ba di mutu ya lagula jo wace jingalo extremism wuro gbogbo ne eh jingara extremism jiji de gugwe na jadi ni musulunci wuna ya fahimta gwaji na jirga an wace laifin mawuzi wunga ce wani gugwe ya ji jaru ino ya ga alo lalbara ya kushi ya nufi sa sallam ya ga hududu alai na ibata waya har kai evangelism ya mi canje ji fitin ya musulmi jona ala aluwa har kai orientalist ji ya na be ji fitin ya musulmi jona to zai ji fitin na alai na ibata waya shin wale gamala a sheka amari ne a najimi rahimahullahu ta'ala ji shara ya gani ga kaga ga ya ji lamari da su ne reform ya education yi a ce yin naji wufila bosu da jawo matsalacho na wuna kitabu jihadi dabo kitabu tisafi dabo sira shi dabo ya aliyu sa'a sallam gazawacin aliyu sa'a sallam yin dabo a mai wu a maji خالد أبو الفضل تنوصل الكونفوشن نجي وانزا بيانتا كرانو كاسي غريزيني ويت غود موجي شالا غريزين نيكيا وغير دور غير توبيك نجي ني آو منسكري مكران تاجي وا نولي زيجي وياجي مسلاتونا ويا زيجي بي ويا سي حلقات وبيضا وياجي بدنان وشينا ويا نولي يس نولي اغا غاجي ركشنا لفوم اما لفوم ونا tabiya musulmi gaji hali musulmi gaji a taba su ya suku a taba su ya fishi dole ya ji musulmi da bukatar critical thinking tool nawa ayawa critical na na alamus ya ji musulmi ja de al'amil fikri da mental security idea wuri shi a cima alfada dole yi jiyan na ga da muhimmancin amma dole curriculum first syllabus na dozen muslimi wa ji izza wa self discovery na lawu yi musulmi ki sosai ilimi wangi daga alkur'ano daga sunna daga ijma'u daga kiyaso lole fitra ilimi tabi'a ngo diga na ko roli yankali da sauran su de limite to ankali na ngo le ne dige mo aje robi ta te ku bela be sunne ilimi ga na ha lole ko du ko na lawu yi musulmi bi sai ci wo ziya ne biye woyo ki ya ji ne woyo ki ya ji faru azuma ya jeli bu ta la musulmi ne buru ki la daula ne gogale an ne ci feli wona ki ji makanta ki bukata ne ilimi wangi na protect you daga idea wuru ne a season bi wuru ji na stu ngole syllabus na ga ji makanta la wali ali sallallahu alaihi role model tari ya ni bi ma de tari so abi je ma de tari yan mun wuci ko yan musunci je da role na zandon do play ne na do ji ga na ko a tsuro le syllabus na la we je musulmi wa di medicine wa di nursing wa di pharmacy wa di law wa di psychology wa di na wa di na ma sha di new year mun ci ga je gburo le ya ru mun syllabus na lawegiye muslimi cha giga kila yende ya nyo ki dalili ya gano mwa aji blind followership mwa fi jana gole syllabus na u natural sciences umakia ili ni ajini wuna gole spiritual gap ge vacancy fiji neji faruwa na gole ngushena wo le da shin waye sai ke tun waye kazo waye kaza mun ji mali duro gani ba su kun ango le ne dide dia syllabus na ya iye muslimi basira wa di ke wa password da password na ke wa aji aji na ke wa di influence je na ke wa di skill ndo ci di ne rayuwa na na ke yi muslimi a shishishi zando cha fili yon ibe responsibility wino asye manchi, asye ba, asye mi, asye ya, asye kanan zando ki ekne ou gwenye lo, ichi de ibo lo, ki ekne ou gwenye igal lo nama, ebo ibo lo lo, mbe jen bwa nama. Wene, ena la enerji wou da ene enerji ou gwenye desi la bo sene gado. E di kato je bo karato sa woyan, e di karato je bo yon tino gwenye gwenye biye zen, suye chi di mbonu fatiri ki. Nwole Allah ba wu kem na je independent je rayuwa bona a plan ya shu shawo a de financial discipline a manage time awo ki priority rayuwa bo ki relation ki haki yakin kati citizen bo ki haki citizen kati ga shibo da sauran su ki awon ki awon dana ki tari yakin yawo e ji makarantu shishi mu de deep understanding the fine bit of buri ni alqur'ani da mastering ya ji ne larabci ko ya turanci da jimin da shishi na ngadi da wani to addini ne musulunci na an ga le syllabus na la tauhidi ya sunna wuji shi na bi imani da sense ya ci bi hard work ina mu ta lafiya ga ne shirka da kufuri da bid'a da dalalati da khurafati na syllabus na duniya tabi alaka wani tsakanin man biji makaranta na alaka wani tsakanin yamman shi bai duniya na wani ne ji wani syllabus wuji makaranta na ngado na wani ka shi report ne critically ngo diga ne ko inda ga mu dogan aga gogo موضوع الولاء والبراء موضوع جهادي موضوع تكفيري موضوع إمامة موضوع كذا موضوع سياسة مسلمش لين أتوا يا سيدنا بسوا نولي نجي نقعد شيا إذا مو بس عايز يجي نيونغ بس عايز يبقي نو problem ويو نعم يجزاي لك ليجي كذا ezungo ni dari awon aya ni lawon aya ne kele chichi dari awon hadith ni hadith ne kesi ga chimo do chono wichichi ko ne da je mo understand ye mawdu uje abe ki o gala gwa sumbe ni ona maga jihadi anwa o jihadi shurutu jihadi mawani o jihadi adabu en jihadi sabi en jihadi ngo ni yende ogu tiri chibenyo ma mesimizmia كي كفرو كي تكفيرو كي معاني تكفيرو كي شروط تكفيرو كي كذا تكفيرو زيد علي وصنع ذكرها ذا كافرينو kitu cha wazazi muslim kwa kitu cha wazazi muslim chiba aga kutapik na kiri kibenyo ngole mwatache kaide muslimcho neza aje guluwa yaza maa jeje fawana ameibone za nime kie ngani muslimchina ayutilize nya kipiri ni ya wali dijelo na atawaga kwa usude muslimcho alawa nya ngole jika nyako ebogo malengi ibni teini ya jamaki manchensu wale a jin bayani ne ke yake sababun nuzuli waje za ta mako ke ayo yake hadis ne ke yake mawdu obeyo ne waje za ta mako ke mawdu cin bayani wale manya usuli haka yanzu sarawa yake yana samu khasu mutlaqu muqayyad wale fata nusus waje ga kitab ne jin manji kai ta al-azal hadisi a jona ngole ene ga ce mu du nuna dis ne ga bai bo bai nuna nga u bai ni bo nga mala'ili nu usulu ili mu tawani fi kiyali mu maqasidu shari'a ta ce muna ji al sunna jo mu de muhimmanci ya ji makaranta e bole zan ga ce ke use usulu kawaidu maqasidu ala promotion idea ne jin nasara je wani ala kiyaye ngole min ne ne jin gwalo eh jiao jiao zu extremism na ko ne jiao jiao zu azu ba fa ti sa xian na sun dan na sun me ti na yikenu chuya ya bugo a le ga al walal bara na ba giru al kisuri sanu madabu ngo ni al jihad dabu suluhu madabu ga ci recommendation ya tb ni blessed for global change le the anti defamation league reporter waga chimuli kone chipata na ene ha wiye musunci na musulmi duga je de mun gaje wala mun gaje bara mun gala kwa musunci ma ngade tari ne musunci mun gade ke biyo mun gade gule ma kirje plan je tun na ma wazo ngole musulmi ga ja ni musulmi da da ju fo ko de mana ndon be kega ngole ko de yi ni ga je suku na bare zanyi din feminism freemasy missionary organization colonization orientalism bene bi alaka da wajin kwanan suku yi musulmi a gaɗe wuce wato yi mutu baki a ele ga alai na lawo ji musulmi ji we hate speech amma ga lo gagba ni ko gagba ni sa lan ga ci ke fatura bi yahuda abna hako ya muhammad taqi dini lilali wa ne ne yahuda ya lawo ya shi ne e tiya kemina na musulmi na wani wani Allah dai kiya mu ko ne ko ko ne mutune ilmiya ji bene je wuji madrasa jo bi halaqati ji be zawiya ji be dane tafsir alquran ji na ka ga makaranta yan mun men su mi gwamnati da sauran su wa man ne ga sai wuji bana ga ji na no ka ga ya madide ya ma ya tabdil qauman ga yarakum thumma la yakunu amsalakum gara lugo su a wufi yo dan don rubbe da sai gowuna ngoni gole bali conference ji ngaba da gaggiye musulmi jore a ci colonize jore holocaust christian ji wuja mu ji christian ji aga wuji wuji jore to ne jiwu ja ta exaggeration ji fi e ga wuji jona all european countries in madaba na sai jiyan na gangan da jiwu ji na ban na yi da ba jiwu ji na country musulmi ji ke turki nan ke algeria nan ke tunisia nan ke iran nan ke jira kanin da sauransu a ga inda yibe goye mun a ga yibe go yahuda jona hatta ka kafu nan ma ni shan yi baba musulmi shi gangani be juji a cikin dole ma lawo aw moloje musalo moloje christian aw ma moloje jira walakin ya yo ya wa maga alwa alo be ji o ma alo be won dole o sa alo lugbo jina har lan me ti da su le medina kafu ne mi shan yi diyan ne be musulmi jina a jin a cikin gangan be juji andaluso zamani ya tune yi gan izabilla yan kilibi na so pa ba la bachu barina frilando ka kuna je wuce gan be musulmi jina ngole musulmi ji jino south africa e morocco bi algeria da tunisia jina kin musulmi ga ke yuda ji jin gangan yayi mu amangoli muslimine jigwa yahuda jiga ati save ye yahudi gwata emisha njono muslimi usiga yahudi ya jikili vi pata banya achiriki yano achiriki masiba gani beyindano misha neji majani ati jene pata gani gogetari yono aga achie deja chaga aga yuda neji promote yon human rights aga promote yon hake yon anga aga promote yon kandona nene jibbeno aniga mwaji faruwa fi nana bongo le as muslimi atari bi ilimi ngwe wote lamari yirin neji wale misha yi sinna saraji tariya afo yetuwa hatato Socrates Plato Zakahan John Locke John Dewey ko tata de siore haji na saraji zebo gusaza ame yu lauzaji ame yu lifani amango le echoko ala muslimi ya gyan itari ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ibogo wa alega ya tushi gangani beyi insha Allah ta'ala wa ganda fara ji use the soft approach yuri na jibata ala gu muslimi amete use the hard approach ya jafani mi kia ka ku ngamala group ne jale bana a jale sunna bana e dezu mo fe na sara ibe agwe di ewe de treni di ili ni translation bi a tu makarante bi a tu masalati bi a tu kaze bi a print enta kadaji ko boti ba Allah ji ya Allah fight e muslimci no ne e gu muslimci economically intellectually an beto ka ku yi no ne hadiri ya cinko ta wa musulmi ya kafiriya wuje yahudi ko nasara a dalan wa musulunci ga ji musulunci na nan muhammadu nan ga malaka hadiri ya cinko kayan maye ji kije ji wi wi ji pornography ji blue film ji ko ne ne kace wa gano lu gushe kin musulmi ji ke da jaga da dalu a omo ga da jin a omo a ga yazo du ji sex su to boya wanda ba e promote democracy kinye muslimi jo dikagwe ngole yoko ama bekiye dega tamuli chonunga e dikteto na kene jina sara je wana nga wase ji musamma nyona ase ase supportu kaku nama e zagake e bisha chile ega kaga election ji za nejebu hiya dini ga wino wana ngole kaga election ji ala ya wana kwa maga election wanchi jake e ilo wanchi jingi kipso muji Algeria muji Palestine bo muji Pakistan bo muji da nejo kakai alimau man alimau wajahilahu man jahilahu wale gan yan neji dano goyi a talibi ilimi zamani ne ne wote no le recommendation yan ran recommendation ran nuji chilani pukara kuma cewa gogeliani da cin a de fundamentalist a de traditionalist a de modernist da de secularist da ke mina ya lo aya zai ya support zai ya support angoli da wuce fata gogogan liani wale gan da idea da jiji cinye muslimi jo he promote cinye idea yiri magadda illa man rahim rabbi da bogo organize workshop seminars conference publications, social media, scholarship, research grants, interviews, and the global media. What is it? It is to promote the idea and energy. So, we have to support the idea and the cause. We have to use primary, secondary, university, journal, and we have to use the novel. We have to use the novel. Yusafi na ndoro wago publish na harka babu na kuma beji hankali da abin shi da ta ta mini Islamic study so kafi ke interface bi Abrahamic religion bi kaza kaza ji bata wa fibo wani ya bani a ta to ji primary a cha har kan national values yin wa a ce ne da ku kin ji da jani kama wa fi da cheku yawo bata makiya yuridu da yutu nur Allah bi afwahihim والله اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب لان شيء مدبو اجين اكاديميشان جا فريزا ني جوال في بيتي ونورو اما وا دي سبورت ني نتارا جي بكاغوي اي سين وجو تباجي وجوال دي جي وجي بوبليك توك جي ادي يوتيوب Ocho series ji na jiwa je tie maudu na jono benyo e ba sha promote no ngama la yele Khalid Abdul Fadl ji tie mo masharuri ji ti Sharif Mardin ji ni Fatla Gulan ji ni Bustan Tayyib ji da ni fata da mini yanda ji ale ga ke wajen so Run Corporation who recommend ya da ne ji reformist a tie wagan muslim kiri na ya wagan muslimi da jina na da wuce ya promote ron so yi ga karatu ji babun nan ani ga di dede ne su kwala duya bani ga cin cin su ku fa gani bi insha Allah ta'ala ki yanu goyi Allah we ji muslimi ji de boyo a de mental security against ya extremism da guru da ya ji faruwa ne nan insha Allah ta'ala karatu fa فراتي غورو يا دلاميكو والعلم عند الله والله اعلم الصواب واليه المرجع والمعاد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.